Majalisar dokoki ta kama hanyar cika ka'idar kasafin kuɗin Janairu zuwa Disamba domin ƙara azama na daidaito ga tattalin arzikin ƙasar. Kamar yadda Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani.
Kawai da abin da muke kokari shine tsohon budget wani yanzu wannan shekarar. Shin zai so mu gani cewa president ya muna ƙoƙarin cire tattalin kuɗin ayyuka. To in ya yi kuɗin ayyukan nan to ba damuwa in wannan budget ɗin da wancan budget sun tuma zuwa ɗan wani ƙaramin lokaci. Misali su tafi zuwa January ko February sun wata na a rufe account. Amma dai an ƙara wannan kuɗi kashi 40 da alƙawari su zai ƙara taimakawa aikin da aka ɗauko cikin 2019 budget ya zama cewa an sauƙa rage nauyinsa kafin 2020. Kuma shawarar da ya kawo shi ne babu sabon ayyuka don saboda a ɗora wannan aikin da ake kai a gama shi. An cika su an yi sakwari da gaske. Ina fata cewa kusan farkon wannan wata mu ɗan kwamiti za mu fara sami kuɗin shigo da bayani ga kwamiti na tantancewa. An gama wannan kuma za a zo a kawo majalisa ga wani majalisa shi ma mu amince a kawo ga majalisa da tije a kawo ga wani majalisa da tarayya a amince kuma sai a tura ku zuwa da Buhari shi kuma ya sa hannu sannan Allah duk za a gama wannan kafin sabon shekara.
Kasafin na naira tiriliyan 10.7 na zaman kasafi mafi tsoka. Amma kuma shugaban kasa ya ce ba za a aiwatar da sabbin ayyuka ba. To ko yaya Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ke kallon wannan bangaren?
A'a, bai ce ba za a yi kwata-kwata sabbin ayyuka ba. Akwai wasu ayyuka da za a yi amma ba duka gabaki daya ne, ba wai za a zubar da tsoffin ayyuka sannan a yi sabbi ba. Akwai wasu sabbin ayyuka da za a yi, lallai dole ne. Idan kuka gani har yanzu ba da kuɗin capital, har yanzu kashi 40 ne a cikin dari aka yi wasu ma ba su karɓi kuɗin ba har yanzu. To sabili da ba a samu an yi wannan kasafin lokacin da ya kamata ba. Amma yanzu idan muka samu kasafin na an gama kamun Disamba, kun ga daga 1st of January za a fara ba ma'aikata kuɗi.
Ɗaya cikin shugabannin jam'iyyar adawa a majalisar, Sanata Sahabi Ya'u, ya bayyana kasafin kamar haka.
Kasafi yana adawa a yanzu ce babu inda kasafin ya burge mu. Amma kuma ya aka fi gaskiya to an yi daidai da al'amarin da kasafi ke. Domin abin da ka ga hannu shi ne za ka amfani da shi kai kasafi. Muna ganin cewa wannan abin da ke ga hannun gwamnatin tarayya shi ne ta yi amfani da shi ta kasafta zuwa ga sauran sassa na cigaba na tattalin arziki da rayuwar ƙasar nan.
Da ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa Aminu Jumare yana ganin akwai muhimman ɓangarori da kasafin bai taɓo ba.
Ba gaskiya ni tunani na wa inda zai yiwu a ce an samu an mai da hankali akan sha'anin ilimi, ya zama kasafin sha'anin ilimi shi ne kan gaba ta yadda aƙalla ko ba komai ya fi na komai ya fi na ko ina, kuma akwai kuɗaɗe isassu, akwai hankali da aka mayar isasshe akan sha'anin ilimin. Allah ta kyautata wa makarantu ta ba da abin da ake cewa scholarship, kuɗin da zai taimaka wa ɗalibai su ƙaro ilimi, sannan kuma kiwon lafiya ma dole a mai da hankali a kansa don saboda isin kana da lafiya ne ma za ka iya neman ilimin.
Zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto, kwamitin kula da kasafin kuɗi na majalisar wakilai a ƙarƙashin Honorable James Faleke ya buƙaci akanta janar na ƙasa Idris Ahmed ya ba da bayanin kuɗin da ma'aikatu suka kashe daga watan Janairu zuwa Oktoba na bana. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.